Jama'a barkanku da wuni, barkanku da zuwa ga shirin sashen sunan mulki Amurka a wannan malice kan mituci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A Niger ana jin mu ne a tashar mu ta VOA Africa dake can yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyon masu zaman kansu na amfani da Far'a da Nomad da Sarauniya da Dalodoniya Kwani. A duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da yamma muna farin ciki da kuka samu damar cakku wannan tashar tamu ne a Ali Musa Sokoto muka dawo tare da Grace Alheri Abdu domin kamu ko wannan shirin wanda shine na ƙarshe a wannan rana. To za mu fara da labaran duniya da bayan su ne za mu soma tukunan mu leka jihar Kogi mu je inda aka kwana a yankunan Maido da Sanata Dina Mailaye gida daga majalisar dattawa. Sannan za mu yi shimfiɗa da rahoto ɗaya kana mu ba ku damar ku zo ku gaya mana ta waya naku ra'ayi kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke yau Abuja na daukar shugabancin PDP ta hannun tashi hannun sanata Hamid Makarfi.
Rigima ce ta gida ta yan uwa ba wanda ya fadi shir bai fadi ba ba zai ji ba wanda shi rabe shine PDP
shike muke da murna muna kuma ce ma jama'ar mu duk kasar gabaki daya PDP za ta take over.
To in mu bude waya za mu so ku masu sauraron mu ku ga mana ya kuke ganin wannan hukuncin na shugabancin PDP da aka yanke a kotun kolin ya zai shafi makoma ita jam'iyyar da kuma al'amarin siyasar Najeriya ma baki dayanta. Bayan haka wace alƙawla ya kamata su wanda aka kada din su dauka daga yanzu zuwa can gaba. Za mu tsaya mu yi wayoyinku a layin mu na waya mai lamba alamar tarawa 1-202-205-5 kuma kada ku manta da yake wular bace muna da labaran wasanni daga Ghana amma duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a masu saurare barkanmu da warhaka ga cikakkun labaran. Mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba ya shugabanci hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Christopher Wray ya ba 'yan majalisa tabbaci yau Laraba cewa hukumar za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da miƙa wuya ga matsin lambar siyasa ba, da zai hada da bincike na musamman da ake gudanarwa kan zargin Rasha da yin shishigi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016.
I believe to my core that there's only one right way to do this job, and that is with strict
independence. Na hakikanta cewa hanya ɗaya ce ta gudanar da wannan aikin yadda ya kamata, kuma ita ce ta cikakken cin gashin kai da bin tsarin gudanar da aikin sau da kafa da kuma kiyaye kundin tsarin mulkin ƙasa da kiyaye doka da oda da yin aiki ba tare da nuna bambancin siyasa ba. Wray zai maye gurbin James Comey wanda shugaba Trump ya kora. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce fadar White House tana gudanar da ayyukanta yadda ya kamata tare da kalubalantar rahotannin da ke nuni da cewa fadar ta shiga rudani biyo bayan fallasar da babban ɗansa ya cewa ya gana bara da wata da ya zaci lauyar gwamnatin ƙasar Rasha ce wadda ta yi tayin bashi waɗansu bayanan ɓatanci a kan Hillary Clinton ya takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat. Rahotannin na nuni da cewa shugaban ƙasar bai gudanar da ayyuka sosai ba yau wato jiya Talata yayin da ya rika tafasa lokacin da yake kallon rahotannin tashoshin watsa labarai kan wasiƙun email na Donald Trump Jr. da wani da ke shirya ganawa da lauya a watan Yuni shekara ta 2016 a gidan Trump Tower da ke birnin New York. Sai dai Trump ya ce fadar White House tana mai da hankali ne kan yi wa tsarin lafiyar ƙasa garan bawul da zabta da kuɗin haraji da yin garan bawul da kuma batutuwa da dama ba ni da lokacin kallon talabijin, inji shugaba Trump. Shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya dakatar da duk wata tattaunawa da Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya janye tsaye da shawara kan ko za a ɗage baki ɗaya takunkumin tattalin arzikin da aka ƙaƙaba wa Sudan zuwa watanni uku nan gaba bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar. Shugaban jamhuriya Umar al-Bashir ya ba da umarnin shugaban ƙasa na dakatar da kwamitin da ke tattaunawa da Amurka kan ɗage takunkumin, inji bayanin kamfanin dillancin labaran ƙasar Suna da ta ambaci fadar shugaban ƙasan. Magabacin Trump Barack Obama shi ne ya sa hannu a zartarwar shugaban ƙasar kafin ya bar karagar mulki a watan Janairu da ta ɗage na ɗan lokaci takunkuman da aka kakabawa kasar da ke Afirka ta tsakiya na tsawon watanni shida. Yau ne wa'adin da Obama ya ɗiba zai cika da zai sa shawara da ya tsaida ta zame ta dandindin. A maimakon haka, shugaba Trump ya sa hannu a wata sabuwar doka jiya Talata da ta ƙara tsawon wa'adin ɗage takunkumin ta wucin gadi zuwa 12 ga watan Oktoba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe, 'yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa ƙalla mutane 17 aka kashe a jerin hare-haren ƙuna baƙin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan ƙuna baƙin waken hudu ne suka kai hare-haren a birnin Maiduguri jiya Talata da dare, suka raunata waɗansu mutane 20, galibi waɗanda harin ya shafa. 'Yan banga ne da aka fi sani da suna civilian JTF a waɗansu wuraren binciken tsaro bisa ga cewar jami'an 'yan sanda.
To, kun sha labarin duniya daga sashen Hausa murar Amurka a birnin Washington DC ne? To, yanzu nan da 'yan mintoci kalilan za mu buɗe layukanmu na wayar tarho mai lamba alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-6-5-5 musu mu ɗaukar ra'ayoyinku kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke a yau kan shugabancin jam'iyyar PDP. To, amma kafin ku fara gaya mana ra'ayoyin naku, bari mu fara leƙa jihar Kogi, inda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya dubo mana halin da ake ciki dangane da yunkurin maido da Sanata Dino Melaye Gida daga Majalisar Dattawan Najeriya din.
Duk da yake dai, wata kotu a Abujan Najeriya ta dakatar da hukumar zaben kasar gudanar da aikin yunkurin maida sanatan da ke wakiltar kudancin jihar Kogi, wato Sanata Dino Melaye Gida, ga alama har yanzu tana ƙasa tana dabo. Domin kuwa mutanen ɓangaren gwamnan jihar Kogin sun ce suna nan akan bakansu, kuma ma ba a fahimci kotun ba ne. Malam Suleiman Abdulmalik mataimaki ne na musamman ga gwamnan Kogin akan harkokin ƙananan hukumomi da masarautun jihar ta Kogi ga abin da ya she damun ta wayar salula.
Wani abu akwai masu ganin gwamnan ne yake shirya mutane suka rubuta wannan takarda ba ainihin 'yan mazaɓansa ba ne suka sanya sunayensu ba, me zaka ce?
Duk da yake dai, shi ma Sanata Dino Melaye ya fito fili ya zargi gwamnan Kogin akan kitsa mashi wannan kullalliya. Shi ma mataimaki na musamman ga Sanata Dino Melaye, Abubakar Sadiq Muhammad, ya ce kalaman da Sanata Dino Melaye ke yi akan gwamnan Kogin na rashin biyan albashi ya sa gwamna Yahaya Bello ya fusata da Sanata Dino Melaye, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Ana mutuwa ba kuɗi, ana himma, ana fatara. Ya fito ya ce zai iya zai shi. Ya kamata ba gwamnati ta tafi ya ba ya tafi ba ya tafi ba ya tafi da shi. Kenan ne sun saki da gwamnati wasu da ke kura su kawo su gaba ne.
Na'am, to yanzu kenan kuna ganin magana ta ƙare koko?
To, kowane hali talakawan jihar Kogin ke ciki akan wannan takaddama ta manya. Alhaji Tanimu Tela wani mazaunin Lakwaja ne ga abin da ya she damun ta wayar salula. A yanzu dai a iya cewa jihar Kogin na cikin wani yanayi na tsaka mai wuya. Domin kuwa a yayin da 'yan kasuwa da ma'aikatan jihar Kogin ke ji a jikinsu a sakamakon rashin samun albashi akai-akai, a can gefe guda kuma wannan dambarwar siyasa a tsakanin manyan jihar na ƙara mai da hannun agogo baya ta fuskar gudanar da ayyukan cigaban jihar ta Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaishe ka Mustapha. To yanzu sai batun babban hukuncin nan da kotun kolin Najeriya ta yanke yau Abuja inda ta hannata shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP ga Sanata Amin Muhammad Makarfi. Abinda ya sa har yanzu magoya bayan sa ba su daina tsallin murna ba a cewar Nasiru Elkaya.
Murnan MPDP masu amana da jagorancin Ahmed Makarfi baya misaltuwa. Dan wasu su ma har so rasa yadda za su yi murna da haka suka rika tsalle, sowa tafawa da juna har ma inda tsohon gwamnan Jigawa Lamido ya arika laman tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya General Yakubu Gawan lokacin da aka kammala yakin basasar Najeriya kamar haka.
Rigima ce ta gida ta yan uwa. Ba wanda ya fadi. Kowa ce nasar na ta birbije ba ta ba ce. Ba wanda ya fadi. Shar bai fadi ba 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 wanda shi zabe shine PDP saboda ka ƴan uwa ne ake rigima komai ba wani abu ƴan uwa ne saboda ka za mu hada kanmu ga fida a matsayin ƴan uwan juna ba wani abu kuma shine ana magana PDP za mu nasara ba wani mutum ba eh ba wanda ya fadi ai ga ta kaida
dai daga ƴan committee amintattun jam'iyyar Jeri Gana ya tuno ai cewa yana ma daga waɗanda suka gawa jam'iyyar wajajin 1998 da hakan tamkar habaici ne ga sanata Ali Sharif
godiya muke ga Allah domin gaskiyar magana ya fito dama PDP mu muka kabata na mu ce na jama'a na ga su yau dun aka ce abinda muka yi haka yake saboda haka shike muke da murna muna kuma ce ma jama'ar mu duk kasar gabaki daya PDP ta tashi PDP tana tafiya PDP za ta take over
me yasa suke matukar hamayya ga sanata Ali Sharif ne ita ce tambayar da naiwa jagoran garan bawul din PDP Shehu Gaban
ba dan PDP bane na biyu an turo shi zo ya lalata PDP ne
so why turo shi Shehu
what shi dai bari wanda ya turo shi because wanda ya yadda dan PDP ne ya san wahalan PDP wahalan da aka yi duk abin da zai interest din PDP zai zama shine farko a zuciyarsa ba wani abu ba mu muka wahala wa party nan mu muka san wahalan party nan wani ba zai zo kawai shiga party ya dauke ba yace kuma mun ba mu isa ba mu da aka haife mu a cikin party wannan ba zai yiwu ba
yanzu dai za a jira a ga matakin sanata Ali Sharif na gaba kan mu baya a ga makarfi ne sauye jam'iyya ne kafa wata sabuwar jam'iyyar ce amma zai yi wuya a ce an yi masa ritaya ko zai yi ritaya daga siyasa ga ma tuna martanin sa kan bangaren makarfi a baya da yake cewa ai makarfin na son takarar shugaban kasa ne shi yasa ya dage da neman shugabancin PDP
ni ban gaya kowa zan tsaya takara a 2018 ba amma ni ina da sane shi makarfi yayi magana da mutane da kan yana so yayi takara kuma amma takara ne yake so yayi ai sai jami'an ta zauna kafin kai takara
tuni tsohon shugaba Jonathan ya kira ga 'yan jam'iyyar su hada kai inda lawyer mai aƙidar PDP Mike Ezekwume ya ce kotun koli ta ce ci Najeriya daga jam'iyya daya Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
yau ni abin da ke na buna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance
To ma da lato nan da ƴan dakikoki za mu bude layukanmu domin mu ji naku ra'ayi game da wannan hukunci da aka yanke na jam'iyyar PDP amma kafin sannan ga wannan
Ya san yin girma ya san yabo mu zo mu ga alkali abu kai
ya san girma ya san yabo
haka
mu zo mu ga alkali abu
ai tsaya matsayarka Abubakar a dauki batun mai gaskiya mai
tsaya kole ya wadi
Aya matayak Abubakar a dauki batun mai gaskiya mai
tsaya kole ya wadi ya jima da walwali ya da girma da yabo mu zo mu ga alkali Abu
mu zo mu ga alkali Abu
ya da girma da yabo
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun buɗe layukanmu kuma kiranmu na farko ya fito daga jihar da shi Amin Makarfi ya taɓa zama gwamnan ta wato jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gaskiya ba abin da zamu ci dangane da shari'an da ta kaya yau tsakanin mai gidana sanata Muhammad Makarfi gwamna Sobi a jihar Kaduna sanata kuma karo na biyu kuma
to ba ga mana sunanka ba fa me sunanka
a wallahi ai hakuri saboda murna ne sunana Adamu Jeji daga kamfanin Fate da ke Jaji Kaduna Nigeria
to
gaskiya mun ji dadin wannan hukunci da aka yanke kuma fatan mu Allah ya sada ɗan Najeriya gaba ɗaya da alkhairin da ke ciki wanda sanata makarfin nan dai kowa ya ga irin aikin da ya shinfida a jihar Kaduna wanda har yanzu ba a maida kaman shi ba
amma yanzu Adamu ya kake ji za a yi da su wanda Ahmed Makarfi ya kada su
eh to ba za mu ce an kada su ba saboda jam'iyyar muke so muna fata shi Madi Sharif zai zo a hada kai da sanata ko kuma shugaban jam'iyyar PDP na kasa shi sanata Muhammad Makarfi a ciyar da Najeriya gaba ɗaya gaba ba ma fata a ce an samu wani rarraba muna fata shi sanata Makarfi zai jawo hankalin shi sanata Madi Sharif a zo a tafi tare don a tsamar da Najeriya daga halin da take ciki wannan shine gudunmuwar da zan iya badawa a matsayina na dan jam'iyyar PDP mai biyayya kuma ga sanata Muhammad Makarfi shugaban jam'iyyar PDP Allah ya taya ka riko nagode ku tashi lafiya Adamu Jije kamfanin fatijaji Kaduna Najeriya
to mallam Adamu mun gode to kira mu na farko kenan daga Kaduna da yazo mana a ko su da suke kokari to ina jin daga Bauchi ne assalamu alaikum wa yake kira mu daga Bauchi
wa alaikum assalam
to mi sunanka
mallam Aliyu kana lafiya
Allah nake alhamdulillah wane ne
sunan na Samuel Espawa kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi
to mallam Samuel me ne naka ra'ayi game da wannan hukunci
to alhamdulillah ra'ayi na a yau shine dai a wannan hukunci da ya faru a yau an kashe maciji ne ba sare kai ba
to me yake nufi da haka
ba a baya
ai me yasa kace
suna munnan cewa ko nasu ya samu ko wayannan sun rasa wayannan sun samu domin PDP mulkin ta a Najeriya abubuwan da ta a Najeriya ya kamata ta san cewa ba ta yi fanna ba
amma Sabail me kake nufi da wannan karin magana da kai na cewa an kashe maciji ba a sare kan ba me yake da mu yi matsalar da kike hange gaba
akwai rigima a gaba akwai rigima saboda dama abubuwan son zuciya ne ke haddasa abubuwan da yake faruwa in dai har ba cire son zuciya ba ba fara samu gyara ba
to mun gode
son zuciya ne ke haddasa abubuwan
mun gode Sama'ila bari mu je Kano assalamu alaikum Kano wa yake kira da Kano ne to ina jin lambar Kano ta tsinke kowa yake kokari ya same mu sai ya sake kokari a kira to bari mu saki koma Kaduna kafin mu saki samun kanawon assalamu alaikum
wa alaikum assalam sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna
to ba ne naka ra'ayi mallam Ibrahim kai ma yanzu
to ra'ayi na shine gaskiya mun yi murna da yanda kotu ta yi shari'a kuma ta yi hukunci ta ba mai gaskiya gaskiya a illa iyaka dai kamar da jama'a suka yi tikira a haɗa kan dai ga baki ɗaya domin ba za mu ji daɗi mu ɗan jam'iyyar APC mu ce ai ba jam'iyyar adawa to hakan sai ka ga cewa siyasan ma ba ta armashi
amma Malam Ibrahim kamar in ka ji abin da wani daga Bauchi yake cewa ya ce an sare kan an kashe maciji ba a sare kan ba ma'ana yana ganin har yanzu tana ƙasa tana dabo kenan me kuke sa ran zai faru daga su ɓangaren Ali Madu Sharif ne
abin da zai faru ga bangaren Ahmadu Sharif matukar dai suna kishin jam'iyya suna kuma kishin ƙasa ba abin da zai faru tunda shi ma ya sha faɗin cewa a je kotun binne gaskiya a ba su gaskiya ta inda gaske ne ba wani abu da zai faru a zo a yi makasa aiki mun san cewa mutane biyu ba za su taɓa zama shugabannin jam'iyya ba dole su
to mun gode Malam Ibrahim bari mu cilla zuwa Kebbi assalamu alaikum
alaikum assalam
na'am wane ne
kana magana da Abdullahi daga jihar Adamu
to mallam Abdullahi barka da dare me na ka ra'ayi game da hukuncin kotun koli a kan PDP
ra'ayi na da a kotu hukuncin ya hadin ta ba ta bari ne wata tsaba ta sai ga wata kuma da wata ba halin da ta tsaba ko an gidan jiya za a saki kuma
gidan jiya kamar ya gidan jiya me yake nufi da gidan jiya
saboda irin hukumar da ta sa Najeriya
to ai ba ita take mulki ba yanzu a Abdullahi yanzu ita jam'iyyar adawa ce
ai gyare-gyaren ta ne ake sani yanzu kuma gyaran ya ke gyaruwa har yanzu saboda mugun ya kunna da kai
mun gode Abdullahi bari mu je Jigawa assalamu alaikum daga Jigawa wa ke kira Jigawa
daga jihar Taraba
ne
Taraba ne balama dukkan daga habari jihar Taraba
to mu je ci gaba ga yamma naka ra'ayi game da wannan hukuncin da
aka yi murna ga baiwa Amir Makarfi shugaban PDP Ali Sherbi yadda dama da barbare baya mulki bayin mu ne
me yasa ba barbare ba zai mulki ba da
zakaci ko ba PDP ka ba ta iya dama tare da PDP shi kuma dama da barbare bai san shugaban ki ba haro muka baci kuma mun karba
kana nufin aro kuka bayawa shi Sharif din kun karbi kayan ku yanzu
dama haka muka baki aro
to amma za ku yi kokari ku janyo shi ga jiki don a tafi tare
ni ba nan TDP ko ya dawo TDP ko kare ya dawo TDP ba TDP a Nigeria sai shi ne ita za ta ko da ki ko ba ki ba TDP
To mun gode mai kira daga Taraba ban kama sunanka da kewa amma dai mun gode da wannan kira kuma shine na ƙarshe da zamu dauka yau sai gobe. Karfe 5 saura minti 9 na Lasari a dan sashen wasu murya Amurka birnin Washington DC lokaci ne da Babu Yakubu Makeri zai baku
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta CAF Ahmed ya kai ziyara a helikwatan hukumar kwallon kafar kasar Afirka ta kudu ta SAFA a ranar Litini inda ya kira ga hukumar SAFA da ta yi jagoranci wurin raya wasannin kwallon kafa a nahiyar Afirka. Shugaban na CAF ya ce harkokin hukumar SAFA ta kasar Afirka ta kudu suna burge shi kuma ya kwatanta ta wacce ta kai matsayin kasa da kasa wanda ya kamata sauran kasashen nahiyar Afirka su yi koyi da ita. A lokacin wannan ziyara ta sa ya tabo abubuwa da dama kuma ya tabo batun taron bita akan kwallon kafar nahiyar Afirka da za a yi a ranar 18 da 19 ga wannan watan Yuli a Rabat babban birnin Morocco wanda zai inganta tsarin ayyukan hukumar sa ta CAF. Wani mamban zantarwar hukumar kwallon kafa ta Ghana ta GFA Wilfred Osekwa Kupama ya bayyana matukar damuwarsa ga rashin biyan kuɗin Ghana Black Star da sauran ma'aikatarsa. Rahotanni sun nuna cewa canje-canje da aka gudanar a hukumar daraktocin ma'aikatan man fetur ta ƙasa babban mai tallafawa Black Stars yana cikin abubuwan da suka kawo jinkiri wurin biyan kuɗin Black Stars ko sai a fiya da sauran ma'aikatansa albashin watanni biyu. Wannan al'amari ne yasa Wilfred Osai ya nuna damuwarsa ga rashin biyan kuɗin da mataimakansa ko sai a fiya ya kama aikin horar da ƙungiyar Ghana Black Stars ne a wasanni uku da Ghana ta yi inda ta yi nasara a wasa ɗaya kana ta sha kashi sau biyu. Shugaban hukumar damben boxing ta Ghana ta GBA, Lawyer Peter Zoens, ya yi alƙawarin gudanar da wani shirin kai ziyara zuwa jihohin ƙasar don tallatar da shirin raya damben boxing a faɗin ƙasar Ghana baki ɗaya don hukumar ta cika alƙawarinta da kuma aiwatar da shirye-shirye da ta tsara. Mr. Zoens ya ce ya shirya wata ganawa da mataimakinsa kuma shugaban hukumar 'yan dambe masu tasowa mai riko akan yadda za su haɗa hannu wurin aiwatar da wannan shirin tallatar da damben boxing a jihohin ƙasar don samu sababbin 'yan dambe masu tasowa a cikin ƙasar. Ƙungiyoyin damben boxing na unguwanni da na jami'an tsaro da na makarantu da za a zaɓe su za a yi musu rajista kana a ba su abubuwan da suke bukata da kuma kayan aiki don shirya gasar cikin gida akai-akai. A don haka an yi kira ga kamfanoni da masu ba da taimako da su taimaka ma wannan shirin raya damben boxing kuma su ba da tallafi ga ƙungiyoyin boxing na cikin gida. A wata sabuwa kuma tsohon zakaran damben boxing mai nauyin featherweight David Cote da aka fi sani da DK Poison ya samu taimakon $4,800 daga majalisar damben boxing ta duniya. Tsohon zakaran boxing ya samu wannan taimakon ne don yin jinya na rashin lafiya da yake fama da shi. DK Poison shine ya lankada wa dan kasar Mexico Robin Olivares dan karan kashi ya lashe kambin nauyin featherweight na duniya wato WBC a birnin Los Angeles a nan Amurka a ranar 20 ga watan Satumba shekarar 1975. An ba shi wannan taimakon kudin ne a wurin wani dan ƙwarya-ƙwaryen taro da shugaban hukumar damben boxing na Ghana Peter Zwans ya jagoranci a filin wasa na Accra Sports Stadium a ranar Litinin da ta gabata.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya saki rahoton da aka saba rubutawa shekaru biyu akan yadda ake aiwatar da kuduri na 2,231 na kwamitin sulhun majalisar. A cikin rahoton ya tabbatar da cewa dukkanin waɗanda abin ya shafa ciki har da Iran sun aiwatar da alƙawarin da suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma tsakanin Iran da Tarayyar Turai da ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya tare da ƙasar Jamus. amma a yayin da karamin sakataren majalisar dinkin duniya akan harkokin siyasa Jeffrey Feldman ya gabatar da rahoton ga kwamitin sulhu ya maida hankali akan sauran abubuwan da wannan kudirin ya tanada ciki har da kiran da aka yi ma kasar Iran akan da ta dakatar da dukkan ayyukan da suka shafi kera makamai masu linzami Ya lura cewa a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2017, kasar Iran ta yi gwajin wani makami mai linzami da ke cin matsakaicin zango, a bayan wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami da ta cilla a watan Maris na shekarar 2016. Matakan takunkumin da aka bayyana a ƙarƙashin kudiri na 2,231 sun kuma takaita ma Iran sukunin samarwa ko kuma sayarwa da wasu a waje makamai. Karamin sakatare Feldman ya ba da rahoton cewa A bayan da aka yi nazarin makaman da sojojin ruwan Faransa suka kama a kudancin tekun India a watan Maris na shekarar 2016, an tabbatar da cewa sun samu asali ne daga Iran kuma an yi safarar su ne daga Iran. Dadan dadawa Mr. Feldman ya yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron Iran ta shiga bikin nunin kayan tsaro da aka yi a Iraki. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Nikki Haley, ta ce rahoton na babban sakataren cike yake da shaidu masu tada hankali game da yanayin gwamnatin Iran. Ya kuma nuna irin matakan da gwamnatin Iran take dauka na nuna bujirewa ga kudiri mai lamba ta 2,231. Tace matakan sun hada da
repeated ballistic missile launches.
Maimaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da fasa kwabrin makamai da kuma kokarin neman fasahar kera makamai masu linzami. Haka kuma in ji jakadiyar duk da cewa wannan kudiri na 2,231 ya buƙaci kasashen duniya da su haramta wa wasu mutane irin su manjojanar Qasim Sulaimani, komandan dakarun Kudus da rundunar zaratan sojojin Revolutionary Guard, shiga cikin yankunan su ya ziyarci kasashe da dama a bayyane.
We as the Security Council
A matsayinmu na kwamitin sulhu ya zama dole mu yi aiki da kudiri mai lamba 2,231. Dole ne mu matsa musu mu nuna wa Iran cewa ba za mu amince da yadda suke nuna halayyar su maras kyau na yin watsi da kudirorin majalisar dinkin duniya ba. Amurka za ta yi nata kokarin wajen yin aiki da kudiri mai lamba ta 2,231. Za kuma ta yi aiki da abokananta da ke fadin duniya domin hana jigila da kuma ci gaba da tabbatar da takunkumin cikin gida na Amurka akan duk waɗanda suka taimaka wa Iran wajen karya kudirin na 2,231. A cewar jakadiya Haley, ɗabi'ar Iran da kuma halayyarta ba su yi kama da na sauran mambobin kwamitin ƙasa da ƙasa ba. Ta ƙara da dole ne kwamitin sulhu ya gane wannan gaskiya ne da kuma ɗaukar mataki a kai. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
Kuma wanda ya kama inda za mu kama muku shirinmu na ƙarshe a yau wato labaran mu a taƙaice kafin mu rufe.
Da shugaba Donald Trump ya zaɓa ya shugabanci hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Christopher Wray ya ba 'yan majalisa tabbaci yau Laraba cewa hukumar za ta ci gaba da gudanar da aikinta ba tare da miƙa wuya ga matsin lambar siyasa ba da zai haɗa da bincike na musamman da ake gudanarwa kan zargin Rasha da yin shishigi a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce fada White House tana gudanar da ayyukanta yadda ya kamata tare da kalubalantar rahotannin da ke nuni da cewa fada ta shiga rudani. Biyo bayan fallasar da babban ɗansa ya yi cewa ya gana bare da wata wadda ya zaci lauyar gwamnatin ƙasar Rasha ce, wadda ta yi tayin bashi waɗansu bayanan ɓatanci a kan Hillary Clinton, ‘yar takarar shugaban ƙasa ta jam’iyyar Democrat. Rahotannin na nuni da cewa shugaban ƙasar bai gudanar da ayyukansa sosai ba jiya Talata yayin da ya rika tafasa lokacin da yake kallon rahotannin tashoshin watsa labarai kan wasiƙun email na Donald Trump Jr. da wani da ke shirya ganawa da lawyer a watan Yuni.
To a gaishe ki Grace, jama'a wanda ya sauka kenan a wannan shiri wanda kamar da nace shine shirinmu na ƙarshe kwata-kwata a wannan rana sai gobe Allah ya kai mu. Muna fatar bullo muku da karfe 6 na safiyar gobe da shirin mu na farko sannan mu dawo da karfe 8 da shiri na biyu. Yanzu kan madadin dukkan wannan sashen wasu murya Amurka musamman ita Grace Ali da Abdul da muka gabatar muku da shirin tare da ita da kuma Sa'ida da ta ba da umarni tare da injiniyoyinmu ne Ali Mustafa Sanko take fatar Allah ya sa mu ƙara samun rancen lafiya. Sai da sake.